Taron wanda ya gudana a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ya taɓa batutuwa da dama da suka bayyana halin kunci da al'ummar Fulani ke fuskanta a fadin ƙasar, kamar yadda shugaban kungiyar ta ƙasa Alhaji Muhammad Kiruwa ya min ƙarin bayani.
Daga wata 6 zuwa yanzu, mutumin da ya mutu tsakanin yaro da ya da mace da maza da tije ya kai mutum 16,000 da wani abu. Shanun da aka rasa sun yi ƙwara 160,000 da wani abu. Gidajen da suka bar gidajensu a halin yanzu sun yi gida 20,000 da wani abu. Kuma wannan tabbatacce akwai kiyafi, akwai kididdiga, akwai hotuna, ba wai labari ba ne. Sannan ana ta taruruka na shan shayi a Abuja, a kira mutane a zo a taru a yi shan shayi. Wani tunda Allah halicce shi bayan haɗa mai wani gari na Ilani bai san shi ba. Saboda haka a dawo ma gaskiya, a zo a binciki waɗanda suka san yadda matsala take. Ba ka iya maganin matsala ba tare da wanda ya san matsalar ba. Don haka kuma mu ƙungiyar da muke, mu haɗu ne don mu ceci al'ummar Fulani, mu haɗu ne don mu haɗa kanmu mu taimaka. Kamu kuma mu haɗu ne don mu wayar da kan al'ummar Fulani menene matsayin gwamnati, menene matsayin jami'an tsaro. Amma duk abin da aka tashi, in ba mu muka yi kokarin cuka kanmu ciki ba, sai ai ta kokarin ana son a bace mu, sai abu ya lalace kuma kaji ana neman mu ya za a yi a gyara.
Shugaban kungiyar a yankunan Kudu maso gabashin Najeriya da 'yan kwanakin da suka gabata aka yi ta fuskantar matsalar tsaro tsakanin makiyaya da manoma da kuma hare-haren 'yan kungiyar ICOP da ya kai ga asarar rayuka da dukiyoyi. Hardo Sa'idu Batso ya bayyana min yanayin da suka tsinci kan
ni shekara 40 nake da shi a wannan shekara tunda nake zama a wannan Kudu maso gabas, kuma waɗannan matsalolin da babu su, amma a yanzu gaskiya abun ya kai matuƙa. A yanzu din nan da nake magana, gaskiya na kwaso iyali na yanzu suna Kogi saboda wannan matsala, kuma matsala yayi kamari. A da a yanda mu muka fahimta da farko, mu muna ce mu Fulani ne kadai, daga baya sai muka ga suna fada ma gwamnati gaba daya. To amma mu Fulani a gaskiya a yanda nake magana din nan yanzu, a bangaren Ibonyima ba ba Fulani ko guda daya, a bangaren Anambra ba rugan Fulani ko guda daya, Legowan Enugu akwai rugage guda biyar, sune suka riga bangaren Enugu. Fulani mu kenan fa, kowa da kowa ya gudu.
A bangaren shugaban mata ta ƙasa a kungiyar Hajja Aisha Muhammad ta yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta sake yin duba ga dokar hana kiwo a sarari.
Ni roƙo nake ga gwamnatin tarayya ta yadda ta amince ta mai da cewa yanda ta dauki gabara uwa ce a Afirka ita, to ta fara nuna wannan uwar daga cikin gidanta, ta ba majalisa umarni a yi doka kowace jiha a kalla ba a kasara ba a yi makiyayi ko da hurhuɗi ne Kudu da Arewa gabar da yamma kusurwa, a zaunar da Fulani sannan a maida su ma ƴaƴa, ba manoma ne kaɗai ƴaƴa ba, su ma ƴaƴa ne kuma su ma suna zaɓe, su ma ƴan Najeriya ne. Saboda haka a yadda da cewa a koyar da su wannan kiwon zamani tukunna kafin a fara nuna musu kasu yi kiwo a jeji. Baka sa mutum doka sai ka nuna masa ya zai iya zauna wuri ɗaya, kuma shin ka taimake shi?
A ƙarshe kungiyar ta buƙaci dukkan ƙabilar Fulani a faɗin Najeriya da su kasance masu haƙuri da bin doka, tare da kira ga sauran al'umma masu kishin ƙasa da su haɗa hannu wajen magance wannan matsalar da ƙasar ke fama da shi kafin ya kai ga kisan ƙare dangi. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.